biyu bayan zafafa harhare ne da wasu yan bindiga suka kaddamar a ƙauyukan da ke karamar hukumar alkaleri cikin satin da ya gabata. Hakan ya sa haɗakar rundunar jami'an tsaro kaddamar da yaƙar yan bindigar a maɓoyarsu, inda suka yi nasarar hallaka yan bindigar da masu satar mutane don karɓar kuɗin fansa guda 12 a wani shiri mai suna sharar daji. A tattaunawa da kakakin rundunar yan sanda, Superintendent Ahmed Wakili Tawaya Taho ya yi bayani dangane da nasarar da haɗakar jami'an tsaron suka samu.
Ranar Alhaji da dare kamar ƙarfe 2 na dare akwai joint operation ne between the Nigerian military tactically after the brigade da rundunar yan sanda da GSS.
Wato haɗaka ne na dukkan jami'an tsaro.
Yawo haɗaka ne. Dama akwai ƙorarrafe da suke fito mana daga wayannan ƙauyuka kamar Masar, Gari, Iwana, Dajin Madan da ke Alkaleri. Samu ƙorarrafe a kan wannan nasu garkuwa da mutane mabandika. Dama naturally akwai Outflow wanda joint operation da ake a garin Plateau wanda akwai wani gari kawai da ake kira Tsohon Kamfani. To a kurun Surbanoyan wannan wajajen yana da boda da Taraba a Plateau da Gombe ta Bauchi. To suka ƙara suka garzayo wannan ariyan suke garkuwa da mutane kuma suke ma mutanen mazaunan wannan yankin barka. Don samun wannan ƙorafin shi ne muka dama akwai joint operation namu na haɗaka na gabaɗaya security operatives. Shi ne muka fita wannan operation wanda kamar muke kira shi kamar sharar daji.
Haka ne.
Wallahi ba mu sa a wannan tsibirin nasu kamar kamfi da muke kira shi wajajen guda hudu shi ne wanda ne mai shirin ɗin gari wana da kuma dajin madar da suke wannan kiriyar. Daga a wannan daren da muka fita wannan operation da rundunar suka fita wannan operation ɗin daga ganin rundunar suka fito wannan operation ɗin suka buɗe mana kuɗi. Wannan ya baka da kuma su kasa a gudu ba. Ya amfani da sirriyar fire power improviser da kuma shafi wacce kawai a cikin su wadanda sun gudu cikin ƙauyuka da cikin daji wanda sun samu rauni na bullet wound. Suna kira da jama'a da su samu da ido su ƙara sa ido sosai kuma a samu ɗaiɗaiko su wanda sun mutu a cikin daji ko kuma wanda sun ƙara sun garzayo asibitika wanda suke kusa saboda su yi jinyar rauni da suka samu. Mutane kar su yi tsorata kar su yi ƙasa a gwiwa su yi ƙoƙari su garzaya ofishin any of the security operative wanda yake wannan area din.
Kamar mutu wannan yan fashin nan da kuma garkuwa da mutane guda nawa kuka iya halaka su ko iya an kama wasu jama'a wasu ko makamai da kuka samu?
Wakil bin din su wanda mai suna madakin Masar da shi da mutum shi na daya a cikin su aka yi mutum na zafi da ya samu bindigogi yana da yake fito saro a wajajen su da kuma mashinan suka fito suka yi amfani da shi wajen wannan operation.
Abdulrahman Muhammad, Murar Amurka daga Bauchi a Najeriya.